Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar da ta addabi bangaren wutar lantarki a Najeriya nan ba da dadewa ba a wani babban taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin samar da wutar lantarkin. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje na Najeriya Mr. Babatunde Raji Fashola ya ce taron na Mina zai mai da hankali ne akan matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen ingantuwar sha'anin wutar lantarkin a Najeriya.
The other problem is the supply of meters to consumers, and I believe these two issues of distribution and supply of meters rank the highest feedback from the stakeholders.
Yace wata matsalar shine samar da mitoci ga masu amfani da wutar da kuma raba wutar ga masu amfani da ita, kuma nayi imanin cewa waɗannan matsaloli guda biyu su ne za mu ji bahasinsu daga masu ruwa da tsaki akan sha'anin wutar lantarkin. Kwamishinan ayyuka na jihar Naija Alhaji Ibrahim Balarabe wanda ya halarci taron ya ce taron yana da amfani matuka a daidai wannan lokaci.
Mitin ne da yake yana da kyau duk da cewa yau an shawara cewa wanda ya zama shine na ƙarshe na akwai hukuma wacce ita ce take da hakkin wannan abubuwan. Dama shi minista ya zo da wannan ne domin inganta abun, tunda abun ya samu turba mai kyau sosai, za su ci gaba da yin abun su ba tare da an ci gaba da wannan stakeholder su wannan ma.
Na'am, amma wasu na ganin har yanzu dai ba a ci gaba ba. Ku na Niger ne kuke gani game da wannan matsayi?
So, abu ne da za a kalle shi ta fuskoki daban-daban. Kafin wuta bima na generation ya ƙaru. Amma wicket link da ake da shi a wajen matsalan wuta a Najeriya yanzu shi ne distribution. Kamfanonin da su ne za su rarraba wuta din suna da ƙaranci na kayayyaki na zamani wanda za su aiwatar da wannan tsari. Akwai wuta amma ba su da capacity na raba wannan wuta yadda ya kamata. Wannan shi ne kalubalen da ke fuskantar wannan NNH yanzu, kuma wannan tsarai ce za a fuskanta a gaya za a magance shi. Kamar yadda ka sani ne, mu a jihar Naija muna da 'yan matsaloli, in ba ma don ita gwamnati tana jajircewa wajen ganin cewa tana ba da tallafi ba, al'amarin da ma ya fi haka lalacewa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.